بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a dai wannan lokaci a wannan yammaci na Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 9 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan January 2025 a wannan masallaci na dandali da ke nan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke tafsiri a cikin juzu'u amma a yau insha Allah za mu shiga suratu shamsi wannan zai zama darasi na ɗaya kenan a cikin wannan sura mai albarka insha Allah Allah rahma malam nura zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka bismillah wa
a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
Na'am wannan sura kamar da aka ambata sunanta suratul shamsi ana amfani da kalmar farko ta cikin sura wajen sanya mata suna kamar yadda yake a surori da yawa suratul shamsi suratul layli suratul duha da makamantansu a cikin littafin al-Imam al-Bukhari wato sahih al-Bukhari kenan Allah ya gafarta masa a cikin kitabut tafsir shi ya kirata da suna suratul shamsi wa duhaha wato ya ambaci ayar farko din gabaki dayanta wannan sura ita ce sura ta 91 a jerin giyar surar alqur'ani a cikin wannan mushafi na usmana dake hannunmu sannan kuma ita ce sura ta 26 a cikin jerin giyar surori ta fuskar saukar su daga Allah madaukakin sarki ta sauka ne a makka kafin hijira bisa ijma'in malamai kuma ta sauka ne a gabanin suratul buruj a kuma bayan suratul qadr adadin ayoyinta a mushafin mutanen makka da madina aya 16 amma a mushafin mutanen kufa da kasar sham shi kuma aya 15 akwai wasu ayoyi guda biyu da suke hadewa su mai da su guda daya wannan sura tana magana ne akan wato an-nafsul insaniya dan adam da irin zuciyar da Allah ya yi masa ko irin tsarin rayuwar da Allah ya halicce shi akai wato kasancewar shi dan adam Allah ya kimsa masa tunani da ra'ayi na yin abin kirki da mara kirki na iya bin shari'a ko ya gubata Allah ya sanya mishi waɗannan surori guda biyu wato waɗannan ɗabi'u guda biyu fa alhamaha fujuraha wa taqwa Allah ya sanya mishi damar ya bi gaskiya ya gane ta ya bi shari'a in kuma ya so shi dan adam zai iya ya kangare wa gaskiya ya bi bata Allah ya sanya mishi duka waɗannan ɗabi'u wannan kuma ɗabi'ar a ƙarƙashin ta ne dan adam ka iya tsira ko ya halaka shine bayanin da sura take sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya buga misali na wani mutum ko wata al'umma waɗanda suka kangare ma shari'a sune mutanen annabi wato salihu samudi kenan da Allah ya ba da labari cewa samudawa sun aika idan ba aka ashkaha sun aika da mafi tsiya mafi fitsara a cikin su ya kashe dabban nan ta naqatu salih naqatullahi wa suqiha sai kashe ta suka soke ta daga nan Allah madauki sarki dauki mataki akan su saboda ka sura kamar da malamai suke cewa tana daga cikin gajerun surori amma wanda take dauke da ma'ana mai yawa dunkulalliya shi yasa wanda duk ya yawaita karanta ta da tadabburinta za ta wadace shi abin da ya isa ya sai wa kanshi wa'azi ya tuna Allah ko da yaushe wannan ma shi yasa aka samu cewa aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a cikin sallarsa kamar yanda Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu Buraida ibn al-Husayb al-Aslami Allah ya kara masa yadda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-isha bish-shamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar isha yana yawaita karanta suratu wash-shamsi wa duhaha da sunuri ire-irenta wato wanda suke da maudu'i irin nata wanda suke da gajarta irin nata da dunkulalliyar ma'ana irin nata wannan hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi da nasa'i da ibn majah da al-imam ahmad ibn hanbal hadisi ne tabbatacce sannan kuma akwai hadisin mu'adh dan jabal radiyallahu anhu wanda ke cikin bukhari da muslim wanda mun sha ishara akan sa a baya hadisin nan dai na mu'adh dan jabal wanda yayi ma mutane doguwar sallah a lokacin isha aka sami rashin fahimta tsakanin shi da wasu cikin mamu to lokacin da aka lugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aturidu an takuna fattanan ya mu'adh shin kana so ne ka zama sanadiyar da mutane za su daina zuwa sallah asubahi sai annabi ya ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza ammamta an-nasa idan ka jagoranci mutane a sallah faqra bish-shamsi wa duhaha ka karanta suratul shamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la ka karanta suratul sabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbikal ladhi khalaq ka karanta ikra wal layli idha yaghsha ka karanta wal layli idha yaghsha wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda kunga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada samfurin irin surorin da ya kamata a dinga karantawa ko da yaushe a cikin salloli waɗanda ake yi a jami'i musamman sallar isha sai ya ambaci waɗannan wash-shamsi ya ambaci sabbih ya ambaci ikra ya ambaci wal-layli idza yaghsha waɗannan surorin ba wai kawai ya zabe su ne kawai haka nan ba tare da wata manufa ba a sai dan nuni zuwa ga abin da ke cikin su na takaitawa tare da kuma bayar da ma'anar abin da ake nema na tadabburin alqur'ani saboda sakonnin da ke cikin su na kira zuwa ga tsoron Allah da tsoratar da mutane daga kafirci da bayyana wa mutane wasu daga cikin abubuwan da za su fara na alkiyama da tsoratar da su daga nadama idan mutum bai yi aiki nagari ba saboda ka waɗannan kuma ma'anonin sun ishi bawaye tadabburi ya ji tsoron Allah a rayuwarsa saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina wa mu'azzu cewa lalle karanta waɗannan surori da ire-iren su yafi alfanu idan mutum zai yi limanci fiye da a ce ya tsawaita wa mutane sallah wanda sun zo ibada ne amma su dawo suna jin haushin limamu suna jin takaicin dadewarsu a bayan shi har ila yau akwai asari da ke cikin musannab na Abdurrazzaq as-Sana'ani wanda wato aka ruwaito daga Nafi'u daga mai gidansa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma cewa annahu kana yaqra'u fi rak'atay al-istisqa bish-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha shi Abdullahi dan Umar idan yayi sallah da mutane dan neman ruwa lokacin roƙon ruwa to yakan karanta suratu wad-duha da kuma suratu wal-layli a waɗannan rak'o'i guda biyu da aka saba yi na sallar istisqa wannan sa daga cikin asarai da suka zo don nuna falalar wannan sura mai albarka a takeice Allah ubangiji yake cewa wash-shamsi wa duhaha Allah yace na rantse da rana da walharta wal qamari idza talaha ubangiji yace kuma da kuma wata idan ya bi bayan ranar wannan hari Allah yace kuma ina rantsuwa da wuni idza jallaha idan ya bayyana idan ya bayyana ita ranar wal layli Allah yace ina rantsuwa da dare idza yaghshaha idan ya lullube wuni ya lullube ta was sama'i Allah yace kuma ina rantsuwa da sama wa ma banaha da gininta wal ardi Allah yace ina rantsuwa kuma da ƙasa wa ma fahaha da shimfidarta Allah yace wa nafsin kuma ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da daidaitar rai din wadannan ayoyi guda bakwai na farkon surar nan zamu ga cewa gabaki ɗayan su rantsuwa ce mai hauhawa rantsuwa wata bayan wata a cikin ayar farko Allah ya rantsuwa guda biyu wash-shamsi wa duhaha ko ne rantsuwa ne wal qamari shi ma rantsuwa ne idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha biyar kiran ko was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wadannan rantsuwa akalla guda takwas wadanda suke nuna ƙarfin zancen da kuma muhimmancin zancen da zai biyo baya saboda Allah ya mana tambihi da waɗannan rantsuwa da yayi har guda takwas kafin a faɗi cewa qad aflaha man zakkaha to idan muka kalli wato waɗannan rantsarantsi da Allah madaukakin sarki yayi malamai sun yi maganganu masu yawa a ciki bari mu dan zazzabi abubuwan da zamu iya kamawa a gurgurdan hali idan muka dauki gaba ta farko da Allah madaukakin sarki yake cewa wash-shamsi wa duhaha zamu ga cewa alqur'ani mai girma ya yawaita wato fuskantar da kwakwalan mutane zuwa ga wasu manyan halittu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki masu yawa ga sunan kala daban-daban da rana da wata da iska da ruwa da koguna da rafuka da canzawan yanayi da makamantansu Qur'ani yana yawan ambaton su ya nuna mana su dan mu dawo cikin hankalin dan masu hankalin cikin mu su dau izina kuma su san girman kudirar Allah da buwayarsa da kuma yadda Allah ya kware wajen jujjuya halitta yadda yake to irin shi ne wannan Allah ya fara da cewa wash-shamsi wa duhaha ina rantsuwa da rana wa duhaha kuma ina rantsuwa da hantsinta al-imamu al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirin sa yake cewa mujahid ya ce ma'anan wa duhaha wa dawuha da hasken ranar yace wa ishraqiha wa dawuha wa ishraqiha wato haskenta wanda yake mai bayyana yace kuma wannan wadhuhaha rantsuwa ce mai zaman kanta ba kaman wa nafsin wa ma sawaha a can malamai suna ganin rantsuwa ce guda daya idan muka dauka cewa ma sawaha na nufin wato da shimfida ta din idan kuma dauka wa nafsin wa ma sawaha ya zama ma mausuliya ce ba masdariya ba man fasa ta da mausuliya wato wa nafsin sai zama wallazi sawaha Allah ya rantsi da rai ya kuma rantsi da shi kansa ubangijin da ya sawara ran ko kuma dauka wa nafsin wa ma sawaha ai wa nafsin wa taswiyataha sai zama wato mace masdariya kamar yadda wasu malamai suka faɗa a wajen kuma zai zama rantsuwa ce guda daya to amma shi wannan aya ita babu sabani akan cewa rantsuwa biyu ce a ciki musamman muna da wato dalili akan cewa a wani waje Allah madaukakin sarki yakan rantsi da wurin shi kadai wadduha wal layli idza saja saboda anan kuma Allah ya hada sai ce wallai wash-shamsi wadduhaha sai malamai suka ce an yi wannan adafin ne aka jona wash-shamsi aka ce wadduhaha saboda abin da ke cikin waƙiyin da muka sani cewa ita rana tana ana gane bayyana ta a tabbatar ma tana nan ne ta hanyar shi hasken shine unwanin bayyanarta ga waɗanda suke ganin cewa adduha anan yana nufin hasken rana tsawon wuni gaba daya ba wai haske na lokacin da take da zafin nan ba kuma wannan ma akwai wannan magana katada yace shi kuma ma'anan wato adduha yace baha'uha kwarjinin da rana take da shi shi kuma suddi yace harruha zafin rana duk malamai sai wannan magana sannan bahaq ya ruwaito daga ibnu abbas cewa ma'anan duhaha yace ja'ala fiha ad-daw'a wa ja'alaha haratan an sanya mata haske kuma an hada mata hasken da wani zafi kuma rana hasken ta na tafiya da zafi da aka sani wasu suka ce a duhaha na nufin kullu ma zahara fiha min makhluqin dukkanin halittun da idan gari ya waye suke fitowa dukansu ne Allah yana rantsuwa da rana yana rantsuwa kuma da dukkan halittun shi mutane da dabbobi da tsuntsaye da sauransu waɗanda dukkaninsu idan gari ya waye za su fito neman ci gaba da rayuwarsu duk waɗannan malamai sun faɗi waɗannan maganganu a cikin tattaunawarsu mai tsayi game da wannan wuri lafazin adduha da muka ambata kamar yadda lafazin ash-shamsu yake mu'annath ne wato duha a larabci hantsi ta mace ce kamar yadda rana a larabci ta mace ce amma da Hausa kaga ba haka bane rana rana ce ake cewa ko rana ne ya danganta ga irin lahaja da mutum yake magana da ita ko rana ta fito kaga ita ma macen ce kenan ko to amma hantsi yayi ba za a ce tayi ba hantsi ya dubulu dai kaga namiji ne kenan shi to amma a larabci ta mace ce duk da yake akan iya suwa da shi mu'annas ana iya cewa irtafa'ati duha ya zama mu'annas ko kuma a ce irtafa'a duha ya zama muzakkar wasu kuma suka ce ta'anisinsa yana zuwa ne saboda jam'i domin asalin lafazin mufradi shine duhwatun duhwatun sai a ce duhan ya zama wato jam'i ne ta hanyar rage yawan harufa al-imam al-farra da aka tambaye shi menene ma'anar duha hantsi yace hantsi ko kuma adduha an-naharu kullu dukkanin wuni gabaki ɗayan shi sunan shi duha daga sanda rana ta fito har zuwa sanda ta faɗi dukkan shi shine duha a wurinsa saboda mene saboda a gunshi adduha shine hasken wannan haske kuma yana ci gaba da musahabantar rana har ta faɗi shi kuma katada yace to amma dai al-ma'ruf inda al-arab أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا أبند أكسني على عدن شيء أقول لا رباوة شيني تشوى خنسي شيني فتو ورانا كما قال في الشيدة الربي كوبكو إذا ربي نسافي وبعيد ذلك قليلا لكما تنجمع وكتا كافن تتاكي وتقيل إذا جسبن كو سيستاتي أم كما أشير هو 11 ko na abu makamancin haka wannan lokacin kafin ta take take wata shine ta zo tsakiya wanda da zan ta gusa lokacin sallar azhar yayi to a gun larabawa a urfin su wannan shine hantsi shine duha kuma a larabci ba ma larabci ba a dukkanin yare ana amfani da urfi da kalta din masu yaran wajen fassara me ake nufi hatta alqur'ani kamar da Qur'ani misali aka ce fa it'amu asharata masakin a ciyar da miskini goma kaga ciyarwa aka ce to yanzu mu a nan kasar Hausa abinda ake ce ma ciyarwa ta yi bambanta da abinda Balarabe ke ce ma ciyarwa saboda idan an zo idan zaka ciyar da kafara a nan zaka yi abinda a garinku shi ake nufi da ciyarwa idan ka ba mutum dabino anan baka ce da shi ba ka dai bashi dabino yawa abin da kin da cewa shine ka bashi tuwo ko shinkafa ko waina ko fura da nono wannan ko dan wake ko gurasa in a Kano ne ko dambu ko fate to wannan shine ka ciyar da shi ya ci ya sha ya yi yatsa to wannan shi ake so kai saboda urfin mu abin da yake nufi kenan haka aka ce au kiswatuhum ko ba su tufafi abinda bahaushe ko Hausa Fulani ko mutum arancin Najeriya yake nufi da tufafi abu ne sananne galibi za a ce riga da wando wataƙila da hula amma kaga akwai inda in ba a bayar da rawani ba bai cika ba akwai garin da idan mutane idan mutum ya sa sutura cikar suturar sa shine ya sa rawani in bai sa rawani ba kamar tsarara suke ganin shi sauraka a wurin su kuma wannan shine tufatarwa sauraka ba za ka zo nan a ce ka tufatar da mutane za ka tufatar ka je ka siyo musu kuma misali suit irin na sazan nan ka siyo suit haka ka ba su a ce a wannan ai kayan mutanen banki ne za a ce ko corporate ne bai kama da kayan da wato idan Bahaushen mutum ya sabe cewa ya fito a cikin kimarsa da identity dinsa ba saboda shine kaida cewa al'adatu muhakkima ana amfani da al'ada wajen tantance hukunce-hukuncen da musulunci ya bar su a dunkule to haka da aka ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati ciyar da iyali kaga ciyar da iyali kuma ya bambanta da wannan ciyar da muke magana idan mutum yanzu a gidansa a ce bai siyo kayan cefane ya ajiye a dinga yin girki sai dai kawai da rana ya ce kawo kwano a siyo miki abinci to za a ce bai ciyarwa kaga a waje ya zama ciyarwa amma kuma a gidansa ba ciyarwa bane saboda bambancin yana al'ada take ga malamar su ne malaman kalta ina jin ai ina kan tafarki ko da can a ƙasar Hausa ma idan kana siyan abincin siyarwa ai ba dangin ka aure idan ka san wane a gidan shi ba a hura wuta sai dai a sai abinci dan dan shejin aure za a ce idan akwai yunwa a gidansu tuntan da ba sa yi daura tukunya kaga dai suna cin abincin su koshi amma a gurin abokan zaman su to wannan yunwa ce da idan mutum zai sai abinci na siyarwa sai ya kuya fa inda ka san bai da gaskiya ko mu da muke kanin shekaru da waye mu san wannan sai ya kuya a cikin wadannan ko kuma ya samu ne a kishi ce kaje ka samu abinci a wuri kaza bana so kowa ya gani so ma kashi tayi yaji ko sai fada ba zai ci abincin ta Allah ya kyauta saboda haka anan ma a adduha za a yi amfani da waɗannan wato ma'anonin wajen itlaqin cewa adduha yana nufin lokacin hantsi din an ware shi daga cikin rana saboda wani lokaci ne mai falala musamman ta fuskar ibada a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul duha salatul awabin sallar nafila da ake yi da hantsi sallah ce ta mutanen da suka riga suka sallama wa Allah suka sun yi nufin komawa ga Allah saboda ga da tsofi ne kawai suke yi ta wato sun sa hakura da duniya me yasa saboda a ɗabi'ance wannan peak time din daga wayewar gari har zuwa wataƙila har a kira azhar to galibin mutane suna shagaltuwa ne da ayyukan neman duniya a ofisoshinsu ko kasuwanninsu ko shagunansu ko gonakinsu to ba kowa yake tuna cewa ya kamata yi ko tasbihi kama ɗaya ba to lokacin nan lokacin neman duniya ne wanda ya damu da ibada sai an kira azhar sannan ya tsaya yi wani kuma sai ya gama abin da yake saboda haka duk wanda zai fasa waɗannan abubuwa ko ya dakatar da su dan yayi sallah babu shakka wannan ya damu da al'amarin ubangijinsa saboda haka annabi yace salatu duha salatul awabi wasu na ganin saboda wannan falalar ta duha aka ware ta a cikin wuni aka yi mata wannan ainihin wato wariyar idan rana ta yi zawali to hasken tabbas a harshen larabci ana ce mishi duha amma duha'u mai madda amma duha maqsuri to daga safiya din nan zuwa rana ta take wannan shine abin da yake cikin ma'ajimu na harshen larabci wallahu a'lam al-imamu ibn al-qayyim ya da littafi mun taba isharar zuwa gare shi shine at-tibyan fi aqsamil qur'an wato littafi mai bayani dalla dalla game da ma'anonin rantsarantsan da ke cikin al-qur'ani to a ciki yayi magana akan waɗannan wato jerin gwanan rantsoyin ga abin da yake cewa yace qatadan mana hadha al-qasmu al-iqsama bil khaliq wal makhluq a cikin wannan rantsuwan na wa shamsi wa duha har zuwa kan wa nafsin wa ma sawaha yace a ciki akwai rantsewa da abin da aka halitta da kuma rantsewa da Allah ya yi da shi kansa ma halitta yana ishara zuwa ga ukun karshe shine wato daga fadin sa was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha yace a cikin akwai rantsuwa da abin halitta shine as-sama wal ard wan nafs sune ababan halitta can kuma ma banaha ma ma qahaha da ma sawaha yana nufin wanda in ya dauki fasara wanda was-sama'i wa ma banaha idan ma ai wa man banaha wanda ya gina ta wal ardi wa ma qahaha ai wa man qahaha wa nafsin da kuma rai wa ma sawaha ai wa man sawaha ya zama Allah yayin rantsuwa da kansa kenan fa aqsama bis-sama'i wa baniha wal ardi wa tahiha wan nafsi wa musawwiha ubangiji ya rantsa da sama ya kuma rantsa da shi da ya gina ta ya rantsa da ƙasa ya rantsa da shi da ya shimfida ta ya rantsa da rai ya kuma rantsa da shi ubangiji da ya daidaita ran yace wa qad qila inna ma masdariyatu amma wasu malamai sun ce ma din nan masdariya ce shine kamar yadda muka fassara da Hausa wa nafsin wa ma sawaha ay wa taswiyatiha was-sama'i wa ma banaha ay wa bina'iha wal ardi waqa'a ay wa tahi wa tahi wa tahiha fayakunu al-iqsamu bi nafsi fi'lihi ta'ala sai zama Allah yana rantsuwa da aikin daidaita rai da aikin shimfida ƙasa da aikin gina sama fayakunu qad aqsama bil masnu'i Allah yayin rantsuwa da aikin nasa kenan addali ala kamali ilmihi wanda ke nuna cika ilimin Allah wa qudrati da cika qudrarsa wa hikmati da cika hikimarsa wa tauhidihi duk wanda ya daya kalle yadda Allah ya zuba sama yadda ya zuba ƙasa da abin da halitta na rai ko da bai kira kansa anan ba kasa wannan abubuwan suna da wanda yake yace walamma kanat harakatu shamsi to me yasa ita da aka fara wa shamsi ba a ce wa bani ha ba ita wa shamsu da wal qamari shin ba a ce wa khaliqihi ba wa menene gaban wal layli ko wannan hari wal layli wannan hari wannan guda hudu na farko su me yasa ba a ce wa man fa'alaha ba shine ibnu qayyim yace saboda da anna harakatul shamsi wal qamari wal layli wannan hari amrun yashhadun nasu yashhaduhun yashhadun nasu hudusahu shay'an fa shay'an saboda wuni da dare da rana da wata wannan abubuwa ne da kullum mutane suna ganin su sun saba da su wa ya'lamuna anna hadhal haditha la budda lahu min muhdithin kuma mutane da mu'minai da wanda suke ma basu imani ba kowa ya san wannan juyawar dare da wunin da wannan fitowar rana da faduwarta da fitowar wata da faduwarsa sun tabbata akwai wanda yayi wannan aikin saboda haka wannan sanin ya wadatar da gaskiya sake fada yace saboda haka kana al-ilmu bidhalika munzalan manzilatan dhikril muhdathi muhdithi falam yudhkaril fa'il fil aqsan al-arba'a shi sa a wadannan na farkon wa shamsi wa duha wannan hari da jallaha wallahi wallahi da sha wa shamsi wa duha wal qamari idha talaha wannan hari da jallaha wallahi da sha hudun nan shi sa ba ambaci mahalicin su ba saboda kowa ya san suna da mahalici ubangiji shine mahalicin su wannan latifar da ibnu qayyim ya fitar kenan game da bambancin zubin rantsarantsa me yasa wadancan na ƙarshen da sama da ƙasa da rai su ba a yi musu wannan ba saboda su suna nan ne yadda suke sama tunda aka halicci mutane suna ganin ta haka haka nan ƙasa to wataƙila su kasa tuno cewa tana da wani wanda yake sarrafa ta amma su rana da wata da dare da wuni kullun jujjuya wanda suke an san bayan rai su jujjuya wannan babu wanda yake juya su shi kuma rai babu ma wanda ya sanya yake domin an tambayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi ubangiji ya ce ba ma wanda ya sani qul ruhu min amri rabbi wa ma utina illa qalila so daka ibnu qayyim yake bayyana mana wannan hikima game da zubin zanca to wannan aya ta farko hayin zai muna kanta والشمس وضحاها idan muka kalli ta zamu ga cewa rantsuwar ta shafi wunin gaba daya ko kuma ranar da take fitowa a wunin da kuma wani sashi na lokacin da ranar take da wani zafi na musamman wannan yana nuna wato muhimmancin rana a cikin rayuwar wannan duniya shi yasa aka fara ambatanta gaba ambaci komai da kuma ruhin da zuwa ga cewa dukkanin sauran aflak suna kewaye da ita ne sannan a cikin wuni kuma da rana take fitowa har ila yau ana karuna mana muhimmancin wannan sa'a ko wadannan sa'anni na safe. Allah madaukakin sarki cikin himarsa ya sanya yanayin fitowar rana da faduwanta a cikin wani abu na al'ajabi, kamar yadda yake cewa yurjil layla fin nahari yurjil nahara fil layl. Allah yana shigar da dare cikin wuni, ya shigar da wuni cikin dare. Ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi ma wannan wajen, wanda ba shi ce fasarar da muka saba ji ba, shi ne yanda rana ke fitowa simultaneously a hankali, ba wai kawai gatsam kawai a ga rana yadda ake ganin haske an kawo nefa, ko kuma kawai gatsam a neme ta a rasa yadda ake ɗauke wuta ba. Da haka Allah ya sai an shiga cikin matsaloli da yawa. Amma sai zama da tun daga bayan la'asar ta fara nuna mutane alamun za ta faɗi, so da haka duk wani mai wani shiri game da in ta faɗi ga abin da zai iya fara shiryawa. Za ka zata a hankali, mai buɗe baki yana nan yana lissafin countdown ɗin lokacinsa. Mu da za mu yi darasi bayan magariba ma muna nan muna lissafe. Matafiyi da ya baro Kano za shi Sokoto ko Zaria yana ganin ta fara yin ja, ya san to ina ya kamata ya tsaya, ko kuma ina zai yi sallar magariba, ko kuma ina ne ba a wucewa saboda akwai bandits. Ba wai kawai yana cikin tafiya gatsam kawai ya gan shi cikin duhu ba, da asarar za ta yi wa, wataƙila da sai an ta karo tsakanin mutane da motoci da ababen hawa. To wannan ma wani abun lura ne, shi ne al'ilaj ɗin, suna shiga cikin juna a hankali. To haka kuma idan gari ya zo wayewa, ba kawai shi kenan mutane suna kwanci cikin dare kawai su gan su a cikin haske kawai fayau ba, wani da tsirara ba a gan shi, wani za a gan shi a inda bai so a gan shi ba, wani za a gan shi a cikin wani yanayi, amma a hankali wato hasken yana ratsowa har kuma sai alfijir ya keto. Wannan duka wasu hikimomin da Allah ya yi waɗanda ba dole ba mutum ya gane ba in ba an gaya masa, saboda yawan aukuwa abun kullum muna ganin sa. Akwai wani malami, Malam Muhammadu al-Ghazali, wannan a wannan zamani yake rayuwa, malami ya jiya da matsaloli a ɓangaren fasarun da yawa Al-Qur'ani. Allah ya gafarta mishi, Allah ya yafe masa, amma ya yi ƙoƙari sosai a wani aikinsa da mai suna at-tafsirul mawdu'i bi suratil Qur'an, wato fasara Al-Qur'ani yake a kowace sura a kalle ta a matsayin abu guda ɗaya ce, ba aya-aya ɗin nan da ake bi ba, wato ya kalli gundarin saƙon da sura take da shi a dunƙule. To ya fitar da abubuwa da yawa, daga ciki akwai abin da ya magana a kan wannan sura, shi nake so in karanta mana don mu samu fa'ida. Yake cewa inda ma anzur ila shams, duk sanda na kalli rana, fi kabidis sama, a cikin sararin samaniya, ahsibuha tazidu qalilan an shibrin fi shibrin, sai na yi tsammanin cewa girmanta bai wuce ɗani ɗaya square, abin nan ba ɗani ɗaya square, a ce faɗinta da tsawonta bai wuce a ce ɗani ɗaya ba, ne ka kalle ta haka. Ya ce sun ma'azkuru aqwalul ulama, da zarar na kalle ta na ganta ƴar ƙarama, sai in tuna maganganun malaman kimiyya da suke cewa annaha takburu anil ardi miliyon wa nisfin miliyon marra, da suke cewa ai girman rana ya ninka girman wannan duniyar da muke ciki sau miliyan ɗaya da rabi. Wa annal masafata allati tuba'iduna anha, sai tuna kuma suna cewa nisan da ke tsakaninmu da rana mi'atun wa khamsuna miliyon kilometer, kilomita miliyan ɗari da hamsin, kilomita miliyan 150, haka suke cewa yanzu malamin kimiyya. Wa annal kawakib allati tattaba'uha tis'a, cewa kuma akwai wasu duniyoyi har guda tara wanda suke bin sawun rana. Min bainiha hadhihi al-ard allati tahmilu 6 milliyarat min al-bashari wahdahu, daga cikin waɗannan duniyoyin akwai wannan duniyar tamu Earth wanda take dauke da dan adam kawai mutum biliyan 6, kamar da yake cewa banda sauran abin da ke cikinta na duwatsu da ruwa da dazuzzuka da halittu na sarari da na ruwa da na ƙarƙashin ƙasa. Ɗan adam kawai ana cewa mutum biliyan 6 suke cikin duniya, kamar yadda suke faɗi. Ya ce wa anna hadhihi shamsa wa tawabi'aha tajri baina shumusin ukhra la tuhsa, kuma aka ce malaman kimiyya suna cewa wannan rana da muke gani tana gujejeniya
da ita da wasu duniyoyi waɗanda ba wanda sai iyakarsa sai Allah fi majarratin madida a cikin wani galaxy wanda yake continuous baya tsayawa wa anna hadhihi almajarrat ala kathratiha almuzhila taduru fi zawiyatin mahdudatin min alkaun alfasih sannan kuma malaman kimiyya suka ce duk waɗannan duniyoyin tunda kai ita rana da girmanta da sauran duniyoyin da suke tare da ita dukan suna juyawa ne a wani dan kuyi kankani a cikin halitta Allah yace sai in nayi haka sai na girgiza kai na ce aqulu sai in dinga cewa wa ana mabhurun ina cikin wato ban mamaki na zama amazed sai in ce ma ausa alkaun ce kai duniya tana da fadi wa ma a'azama qudrata khaliqiha kuma lalle wanda ya halicci duniyar nan karfin ikon sa ya bunkasa yace wa qara'atu qawlahu ta'ala sai kuma in karanta fadin Allah da yake cewa walillahil mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha wasi'un 'alim yace kuma kaje da Allah yake cewa gabas da yamma dukkanin Allah ne duk inda ma kuka kalla to nan ma fuskar Allah ne nan ma alqibla Allah ne Allah mawadaci ne masai yace ya karan in ya kalli wannan sai kawai yaji ya ƙara imani da Allah yaji ya ƙara shiga cikin wato yanayi na sanin kaskancin shi a matsayin shi na bil adama da girman ubangiji a matsayin shi na mahalicci wannan abin da aka ambata wasu ƴan abubuwa ne ƴan kadan a cikin halitta Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da washamsi wa duhaha dan ya nuna mana wannan girman al'amari kuma kamar yadda muka ambata a wani wuri Allah ya rantsi da adduha din ita kadai fadin sa wadduha wal layli idza saja wato kudura Allah ita ta hukunta ya tsara wannan tsarin na sirana da wata da duniya kuma ya sanya ranar ta zama nesa da duniya nisan nan kuma ta yadda da za a kusanto da ita koda inci daya ko a ƙara nisa da ita koda inci daya to da sistem din ya rugurguje idan ta ƙara kusa da mu ko mun karanci sai ta kona duk abin da ke cikin duniyar nan da kuma za ta ƙara nisa da mu ko mun karancin ƙara nisan da kuma sai mu daina cin moriyar abin da ke cikin ta abin da take bamu na energy na vitamins na hasken da komai kamar yadda malam Atiya Muhammad Salim Allah ya gafarta mishi yake fada yake cewa li annaha yake cewa iktadat qudratun iktadat nizaman qudratun lahi iktadat nizaman muayyanan li bu'di ash-shamsi 'ala al-ard Allah ya hukunta nisan rana daga duniya a wani tsari da Allah ya tsara bi haisu law qtarabat darajatan da za ta kusa da mu koda inci guda aw ta'adad darajatan ko ta nisanta da mu koda inci guda lamasata ahadun an yantafi'a min hadhi shay'in da ba wanda zai amfana da ita li annaha tuhriqu bi qtarabiha in ta kusa da mu za ta kona duniya kamar da ranar alkiyama za a kusanto da ita ta lalata komai yace wayatajammadu alalamu min bu'diha da kuma za ta yi nisa da mu daga inda take din nan to da duniya za ta daskare ga baki daya wannan ya cikin tafin tatmatul adwa malam muhammad atiya salim atiya muhammad salim malami ne a kasar makka ko in ce a kasar madina da al-imam shankiti ya rasu yana cikin littafin shi mai suna adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an lokacin da ya rasu ya gama suratul hashr to sai shi kuma wannan atiya muhammad salim yana cikin manyan daliban sa to sai aka zade shi cewa ya karasa darsan a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karasa rubutun saboda haka sai yayi daga suratul mumtahana zuwa ƙarshen alqur'ani suratul nasi sai ga ana buga su tare gaba daya shine mujalladi biyu na ƙarshen adwaul bayan mujalladi takwas na farko shine na malam ash-shankiti mujalladi biyun ƙarshe wanda yake buga shi mujalladi 10 sune na atiyatu muhammad salim dukkanin su sarra su Allah ya gafarta musu to a ciki ne inda tafsirin wannan waje yake ambata saboda haka abinda ake so mu gane a nan ƴan uwa masu albarka shine rana daya ce daga cikin manyan ayoyi na Allah madaukakin sarki wanda suke tabbatar da wahadaniyarsa da ƙarfin ƙudurarsa da buwayarsa da hikimarsa kamar da Allah yake faɗa da kansa cikin Fussilat wa min ayatihi al-layl wa an-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ko Allah ya ce daga cikin ayoyinsa akwai wato akwai dare da wuni da rana da wata Allah ya ce kada ku sake ku yi sujuda wa rana ko ga wata ku yi wa Allah madaukakin sarki ma halacci sujuda inda daga sai kuke bautawa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi lalle rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa saboda wacin mutuwa wani ko rayuwarsa to wannan kuma yana daga cikin wato abinda Allah yake amfani da rana dan yi wa'azi ga bayin Allah shine ta hanyar kisfewarta kamar da yake amfani da ita dan nuna musu lokacin ibada waqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli cikin suratul isra'i aga aka ce waqimis salata kadi da sallah liduluki shamsi saboda gushewar rana sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama cewa ya sawwake ta dan a ci moriyarta domin wuta ce amma Allah ya sawwake ta kamar yadda Allah yake cewa sakhara shamsa wal qamara da'ibai ubangiji ya kuwace muku rana da wata ga sunan titir wa sakhara lakumul layla wan nahara cikin sura ibrahim yanzu waɗannan halittu manya da Allah ya sakhare mana su za mu fito mu ji dumunta za a ana ma sa yara a ce su samu vitamin D yanzu mu kuma nan da babu wuta duk an kuma ɗan solar kowa yanzu solar ta zama sana'a mai muhimmanci saboda dogaro da yake da hasken rana haka nan tsirrai da kayan noma da kayan lambu da kayan fadama dukkanin su sa da bukata izuwa ga hasken rana kamar yadda dukkanin mu muke da bukata izuwa gare shi dan rayuwa dan lissafin yau da gobe dan harkokin sana'ar da sauran su mun karanta a baya cikin suratul qasas ko kul araitum da Allah alaikumul nahara da adatu da alaikumul laila sarmada mun karanta su ba sai mun sake komawa can ba saboda haka Allah kuma ya sake sakhari mana rana da sauran yan uwanta domin su zama su gudana akan wani lissafi sananne da Allah yake cewa faliqul isbahi sai ce mene waja'ala al-layla sakana Allah shi yake halittan hasken safiya kuma ya sanya dare ya zama wani lokaci mai natsuwa wash-shamsa wal-qamara husbana kuma ya sanya rana da wata su zama abin lissafi wash-shamsa wal-qamara bi husban a wani waje ko ya sanya su zama abin lissafi yace zalika taqdirul azizil alim cikin al'amkin Allah ya ce wannan shine lissafi na Ubangiji mabuwayi kuma masani wanda yafi kowa ilimi suna nan da yawa irin waɗannan ayoyin a cikin Al-Qur'ani da ke magana akan rana da amfaninta da tasirinta da muhimmancinta a rayuwar ɗan adam ba mu so mu yi magana akan abin da ya shafi kimiyya dan ajin tafsiri ne ba ajin ɗan kimiyya ba sai a kuma gumma su kimiyya su geology su geography suwaye Al-Imam Al-Bukhari ya rawaita hadisi daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda Abu Dharr yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya Abu Dharr wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mini ya Abu Dharr yace kai Abu Dharr yace nace labbaika ya Rasulullah yace atadri aina tagrubu shams ya zo a cikin wata riwaya cewa daidai lokacin da rana take gab da faduwa sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ka san ranan nan idan ta fadi na take zuwa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam ya rasulullah sai nace Allah ubangiji da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka fi kowa sani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa innaha tadhhabu ka ganta nan tana tafiya ne hatta tasjuda tahta al-arshi taje gaban Allah ubangiji madaukakin sarki ta fadi ta yi sujuda ta yi gaisuwa a wannan riwaya da muke karantawa sai annabi ce fa zalika qauluhu ta'ala shine ma'ana fadin Allah wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim lalle rana tana tafiya tana gudana a bisa wani matabbacin wuri da Allah ya tsara mata wannan tsarin Allah ne ubangiji a wata riwaya ta Imam Muslim sai aka kara da cewa fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh tana tafiya ne ta je ta sujuda a kasan al-arsh fa tasta'zim sai ta je ta nemi izini fa yusta'zanu laha fa yu'zanu laha sai a bata izini wato bayan ta yi sujuda za ta tsuguna anan sai ta ce ina neman izini a bani dama zan wuce sai a ce to wuce abinki annabi ya ce wa yushaku an tasjuda ana nan wata rana za ta je gaban Allah ta yi sujuda fala yuqbalu minha wannan sujuda ma za a ce mata bata yi ba yau lokacin sujuda ya wuce wa tasta'zinu za ta nemi dama a bata damar ta wuce fala yuqzanu laha ba za a bata damar ba wa yuqalu laha sai a ce mata irji'i min haythu ji'iti tashi ki koma ta inda kika fito nabi ya ce fatatna'u min maghribiha sai a wayi gari rana ta fito daga yamma wannan ya daga cikin ɗaya daga cikin manyan alamun tashin alkiyama guda bakwai wanda zaran an gansu to al'amari ya riga ya gama rikirkicewa duniya hasali ma a cikin riwayat Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wannan ranar gari ya waye ana sa ran a ga rana daga mafitarta da aka sani sai a zanta fito daga inda ta ba faduwa ma'ana daga yamma kenan ko shikenan an rufe kofar tuba wanda duk ya waye gari a wannan rana a kafiri ko fasiki ko fajiri ko munafiki da ya makara an riga an rufe rijistar tuba wannan yana daga cikin ayyukan da rana za ta yi shi za ta yi vitaminin din wato waɗanda za su tsira da wanda za su halaka a wannan rana fitowarta zai zama determinant akan halaka wasu da tsiran wasu ubangiji Allah ka tsare mu daga halaka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisin cewa shi yasa ya hana a cikin riwayat Imam Abu Dawud kenan shi yasa ya hana wato yin sallah lokacin da rana ta yi tafi za ta faɗi saboda innaha taghrubu baina qarnayi shaitan tana faɗuwa a tsakankanin ƙahonin shaitan guda biyu shaitan saboda ja'ircinsa don ya halakar da bayi sai zo daidai inda take faduwa sai ya tsaya a sanda take faduwa shi ko yana tsaya daidai wajen so waɗanda suke yin sujuda ga rana da Allah ya ce rasu sujudu shamsi sai zama suna wasu da rana ne kuma suna yi wa shaidan a lokaci guda wato sun samu ninkin baninkin barna a cikin shirka da suke wa Allah sun yi wa wani wata cikin halittun Allah ita ce rana kuma sun yi ma mafi kangaren bawa a cikin bayin da Allah ya halitta shine shaidan saboda haka don guje ma duk wani abu da zai yi kama da irin wannan bata sai aka hana sallah ta nafila ko ma wace iri ce a goshin faduwar rana aka hana sallah aka hana kuma ma sallar jana'iza sallar da mutum zai yi kawai ita ce sallar da ta kama ta dole kamar mutumin da bacci ya ɗauke shi bai yi sallar la'asar ba idan ya farka a san da ya farka ɗin nan bayi da lokacin da ya dace la'asar ɗin nan kamar lokacin da ya farka amma wata nafila shi mai sababi ce ko wanda mutum ya ƙirƙiro haka nan kawai to abin hanawa ne ya sallace ta a wannan lokacin in banda saɓanin da malamai suka yi game da wasu halat kamar halin mutumin da ya shiga masallaci zai zauna ko makamanci haka wannan wani saɓani da abu malamai fiƙihu wanda ba za mu yi ta'arudi zuwa gare shi wallahu ta'ala ala to wannan a taƙaice yan uwa masu albarka shine bayani game da gaba ta farko ta wannan rantsuwa waɗannan jerin gwanar rantsuwa da Allah madaukakin sarki ya yi daga faɗinsa wa shamsi wa duhaha Allah ya ce ina rantsuwa da rana wa duhaha kuma ina rantsuwa da ainihin wato haskenta ko hantsinta ko kuma wani abu makamancin haka gudan fasarorin da malamai suka yi to gashi kuma lokaci ya jago to ina ganin dan kan mu saki shiga wata gabar kuma mu tsinka ta tsakiya bari mu tsaya haka zai fi daɗin zubi sai mu tashi in Allah ya kama darasi na gaba a aya ta biyu kenan shine wannan hari wal kamari ko wal kamari idza talaha. Abinda muka fara zama daidai, muna fata Allah ya bamu ladansa, Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu. Allah ya zikka magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmai. Allah ya kawo mana saukin rayuwa da alkhairi a cikin kusan mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين.